Ainihi hukumar gendarmomi ta ƙasa ce ta kama tsohon ministan cikin gida Usman Ibrahim Sise a ƙarshen makon jiya, wace bayan zaman saurare na wasu awoyi ta gabatar da shi a gaban alƙali mai bincike, inda a ƙarshe aka wuce da shi gidan yarin birnin Gaure da ke a kilomita 100 kudu maso gabashin birnin Yamai. Sise Usman Ibrahim, wanda a watannin baya aka tsige shi daga mukaminsa na jakadan Nijar a ƙasar Chadi, na daga cikin waɗanda ake zargi da yunkurin kifar da mutumin da ya bashi wannan mukami, wato shugaba Muhammadu Isu. Hasali ma hukumomi na cewa a ofishinsa na birnin Jamena aka tsara juyin mulki na 31 ga watan Maris na 2021. Lauyan da ke kare tsohon ministan Maitar Muhammad Hamani Naija Salim ya nuna rashin jin daɗi dangane da yanayin da aka kama shi.
Lui comme moi n'avons appris qu'il serait concerné par cette affaire de tentative.
Yana mai cewa ba a bi ka'ida ba, sannan ya ce sai a lokacin da ake shirin kai shi kurkuku aka sanar da shi cewa ana zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulkin. Yanayin jikinsa shi ma wata matsala ce da ke buƙatar dubawa, dalili kenan ya buƙaci a kai shi kurkukun da zai iya samun ganin likita idan buƙata ta taso, sai dai ba a saurare shi ba.
Dans un milieu favorable à son état de santé.
Tunda dai wannan batu ya fara ɗaukar hankulan ɓangarorin siyasar wannan ƙasa. Alhaji Asmana Muhammadu jigo ne a jam'iyyar Fayande Sarayya mai mulki.
A harkoki da na juyin mulki ƙasar sanmu na Afirka, biramanmu na cikin matsaloli. Wasu ganin suka in ba suke mulki ba, tunda an saba unwani da duke jama'a, yanzu ba a yi, babu su bale a yi wannan abu.
Tsohon shugaban hukumar 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya Usman Sise ya yi ministan cikin gida a zamanin gwamnatin mulkin sojan da ta hamɓarar da shugaba Tanti Muhammadu a ƙarƙashin jagorancin kwamandan Salu Jibo. Shugaban jam'iyyar Majalisar Ma'aikata Tahir Gimba na mamakin wannan dambarwa.
Zamantakai a tsakaninsu da shi da wanda masu mulki hata ba shi ta kai mi kakana abin ya faru ko an kai da abin yana bin mamaki. Bai dace ba a ce shekara ɗaya bayan yin abu sannan a koma a ce wani kai magana cewa a'a.
Shugaban gamayyar kungiyoyin Rawat masu kare haƙƙin ɗan adam da tabbatar da demokradiyya Son Allah Dambaji ya gargaɗi mahukunta akan buƙatar gudanar da komai na wannan badakala ta hanyar mutunta abubuwan da doka ta tanadi.
Tunda abu ne wanda a gaban kotu za mu sa ido kuma za mu saurare. Ai zuzo in yayi binciken kuma dole su toshi ba da sakamako. Yana da hannu a cikin wannan abubuwan da aka tuhuma shi, bai da hannu kan dai shi na da hannu kuma ai ka san ta doka ta tana da abin da ya kamata yi. In kuma bai da hannu wannan kotun kuma tana da alhakin ta maido mai darajar shi da mutunci shi da abubuwan da duk ya kamata.
A daren Talata wayewar Laraba 31 ga watan Maris na 2021 ne wasu sojoji suka buɗe wuta a kewayen fadar shugaban ƙasar Nijar da nufin kifar da shugaba Isu Muhammadu kwanaki biyu kafin a rantsar da mutumin da zai gaje shi, wato shugaba Muhammad Bazoum. 'Yan makonni kaɗan bayan haka, binciken haɗin gwiwar hukumomin nishaɗi da jamhuriyar Benin ya ba da damar cafke wasu daga cikin jagororin wannan yunkuri, Kaftan Sani Guruza da Laftana Abdulrahman Moru. Ana hasashen gurfanar da su a nan gaba kaɗan a kotun hukunta laifukan soja. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.